Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar akan mitoci 25:49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za ku iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya. A yayin da duniyar giza ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da wannan lokaci, baba ya ko makeri ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiyar. A cikin shirin mu, Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa da zabe ko nadi, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Yau Lahadi 29 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Mutane akalla 20 ciki har da wani dan siyasar Somalia sun halaka a wasu tagwayen hare-haren bombabai da aka kai da motoci waɗanda suka girgiza Mogadishu babban birnin kasar Somalia ji Asabar makonni biyu bayan da wani mummunan harin bom ya kashe mutane sama da 350. Madobin no, ministan cikin gida na jihar Kudu maso yamma na cikin mamatan a cewar jami'ai. Mutane sama da 40 ne suka kuma jijjiraunuka a tagwayen fashe-fashen. Fashewa ta farko ta auku ne a sananan hotel din nan na Nasa Tablet 2 wanda mayakan Al-Shabab suka afka ciki bayan da suka tayar da bombabaman da suka jibga cikin wata mota a mashigar hotel din. Ayan Abdul Ahmad wanda ke cikin hotel din lokacin da aka tayar da bombabaman cikin motar ya gaya muryar Amurka cewa bayan da aka tarwatsa mashigar hotel din da bombabamai, naga wasu mutane da bindigogi saye da kakin sojin kasar na shiga hotel din, sai suka ruga zuwa hawa na biyu inda wasu jami'ai ciki har da ministoci da ƴan majalisar dokokin kasar ke ciki. Ahmad ya kara da cewa sai kawai ƴan bindigar suka shiga harbin su ɗaya bayan ɗaya, sai na rade a wani lungu kafin na sulale daga hotel din daga baya. Tsigaggen shugaban yankin Catalonia Carles Puigdemont jiya Asabar ya sha alwashin ci gaba da gwagwarmayar neman ƴancin yankin bayan da gwamnatin Andalusia ko Spain ta umurce shi da ya amince da rusa gwamnatinsa da ta yi. Yankin Catalonia na kasar Spain wanda ya kasance da dimbin ikon cin gashin kai a yanzu ya koma ƙarƙashin ikon gwamnatin Spain mai mazauni a birnin Madrid. Bayan sauke manyan jami'an ƴan sandan yankin na Catalonia da kuma rusa majalisar yankin, Prime Minister Spain Mario Rajoy ya yi kiran da a gudanar da zaben gaggawa a Catalonia a ranar 12 ga watan Disamba. A jawabinsa na martani, Puigdemont ya ce majalisar dokokin yankin Catalonia ce kadai ke da hurumin rusa gwamnatin yankin. Amurka na goyon bayan kokarin gwamnatin Spain na kare kasar daga wargajewa a yayin da kuma kasar Russia ke goyon bayan ƴan tawayen. Haduwar masu taya alkalai yanke hukunci Grand Jury ta tabbatar da tuhuma ta farko a binciken da ake yi kan zargin kasar London din da aka ce Russia ta yi a zaben Amurka, a cewar manyan kafafen labarai da dama. Matakin da masu taya alkalai yanke hukuncin suka dauka wanda ya biyo bayan binciken da ake yi bisa jagorancin lauya na musamman Robert Mueller an fara ji ne a kafar labarai ta CNN da yammacin ranar Juma'a, inda ta fara ruwaito majiyoyi na cewa da yiwuwar ma a kama duk wanda abin ya shafa daga gobe Litini, to amma ba a fayyace ko wani irin tuhuma ba. Kafafen labarai na Reuters da Wall Street Journal NBC duk sun bada wannan labarin, to amma ba su bayyana majiyar ba. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Majalisar Kurdawan Iraki za ta yi wani zama yau Lahadi don raba mukaman iko ba tare da wani izini daga shugaba Masud Barzani ba, wanda ke fama da matsin lambar bukatar ya sauka bayan ƙuri'ar raba gardama ta watan jiya. Tuni majalisar ta yanke shawarar tsaida duk wata harkar gwamnatin Barzani a yankin. Sannan jiya Asabar za ta karanta jawabin barzani a wannan taron. Duk da kada ƙuri'ar neman ƴancin kai da aka yi da gagarumin rinjaye, barzani ya samu kansa tsaka mai wuya bayan da sojojin Iraki suka je suka kwato wani yanki daura da birnin Kirkuk. Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi ya bayyana ƙuri'ar raba gardamar da haramtacciya, sannan ya maida martani da tura sojoji su kwato wuraren da ake takaddama akan su waɗanda ke hannun Kurdawa. Wani sojin Amurka ya mutu baya ga wasu shida da kuma suka ji raunuka a wani hadarin jirgin sama mai saukar ungulu a Rildin Logar na kasar Afghanistan da daren shekaran jiya Juma'a.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa da shirin zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batun shirye-shiryen da hukumar zabe ne ke yi game da zaben gwamna a jihar Anambra a Najeriya, wanda za a yi a ranar 18 ga watan gobe idan Allah ya kai mu, da kuma shin ina a kwana ne game da batun kiranyen sanata Dina Milaye, domin mun samu labarin cewa an yi ta wasan dabboya tsakanin sanatan da hukumar zabe domin ba shi takardu na cewa batun kiranye fa na nan. Sai kuma mu leka kasar Kenya domin jin wayanar da aka toya a zaben shugaban kasa da aka gudanar a ranar Alhamis din da ta gabata. Idan Allah ya kai mu dai ranar 18 ga watan gobe ne za a gudanar da zaben gwamna a jihar Anambra. Akan wannan ne wakilin sashen Hausa Madina Dauda ta tattauna da Aliyu Bello mai magana da yan hukumar zaben. Shin ina hakuwa ne game da shirye-shiryen wannan zabe? Ga kuma yadda tattaunawar ta su ta kasance.
To in Allah ya kai mu ranar 18 ga watan 11, hukumar zabe ta shirya tsaf don gudanar da zaben gwamna a jihar Anambra.
To wa'anne irin kalubale kuke fuskanta a hali?
Kusan zan iya ce ba wani kalubale, domin duk wani tanadi da hukuma ya kamata ta yi ta yi tanadinta da ya kamata a kan lokaci. Tuni dai jami'anmu suna garzayawa jihar Anambra don a yi tintaba ta kusa da kusa, sannan da duk wata tattaunawa da muhimman masu ruwa da tsaki don gudanar da wannan zabe cikin nasara. Ba a fasa ba, ana ci gaba ana yi.
To kun fara yin batun rumfuna da mutum nawa ne ma'aikata da za ku aika can?
Wannan kididdiga ce da kusan ka iya ce duk zabe yakan zo da ita, domin ita hukumar zabe takan tanadi mukamai da za a yi aiki a kansu, kama daga jami'in rumfa zuwa jami'in tara sakamako, ta yadda kowa in an zo kan aikinsa za a buƙace shi, to za a ɗauke shi a kuma ba shi horon da ya dace da shi. Ya zuwa yanzu hukuma tana nan tana shirin, in Allah ya kai mu nan da kwana biyu za ta fara horar da jami'anta na ƙananan hukumomi da waɗanda kuma za su yi a matakin rumfuna wannan zaɓe na gwamnati za a yi in Allah ya kai mu.
Haɗin gwiwa za ku yi da jami'an tsaro saboda harkan tsaro ku?
To alhamdulillah ita hukumar zaɓe a kullun rana kowane lokaci in babban al'amari ya taso gabanta, ko ma da ba aikin zaɓe, a duk zango da aka ci na wata uku takan kira babban taro na tuntuɓa tsakanin ta da jami'an tsaro. Kuma ba da dadewa nan ba an yi, musamman da yake ma zaben Anambra yana tun karowa, su jami'an tsaro ba a bar su a baya a cikin wannan shiri ba. Muna tuntuban su akai akai, sukan zo a zauna da su a tattauna duk wani abu da yake shirin yiwa zabe barazana. Akan dora shi akan faifai a tantance shi a duba shi da kyau don kowace kafa da kuma kowane jami'i da kuma kowane sashi na tsaro ya san wani aiki ne nasa, yaushe ya kamata yi, kuma me ya kamata ya kawo ya zama cewa sakamakon ya amfanar da kasa baki da.
Kana ganin alaman cewa al'umman Anambra suna maraba da wannan zabe na gwamna?
To kusan har zuwa yanzu alhamdulillah mu abin da zamu ce shine a jihar Anambra da ɗan takara da jam'iyyu kullun suna nan suna kai goro suna kai mari wajen neman goyon bayan al'ummar da suke neman ƙura a hannun su. Zuwa yanzu jam'iyyun da suka nuna za su tsaya ƴan takara sun gabatar da ƴan takarar su jam'iyyu ɗai har guda 37, waɗannan duka sun fidda ɗan takarar gwamna. Kusan ka iya ce ma a baya-baya nan ba a samu zaben da ya samu yawan ƴan takarar da ya kai adadin nan da suke guda suke kokarin neman takara don su zama gwamna a jihar Anambra ba.
Kuma ba ku samu wani dan rahoton korafi ko daga wani gunduma ko karamar hukuma ba ko kadan?
Ba wani korafi domin abin da aka yi shine ai gurin da ake fara samun korafi shine wani ya ce ba sunansa a jerin gwanan sunayen masu jefa ƙuri'a. To ita hukuma a baya kin tuna ta fito da shirin yiwon rijista na yau da kullun a dufadin kasar nan. To alfarmar za a yi zabe a jihar Anambra. Wannan aiki da aka saba gudanar da shi a matakin kananan hukumomi sai hukuma ta ce bari ta mai da shi matakin ward-ward wato unguwanni domin jama'ar da a baya bata samu damar yin rijista ba ta shigo a yi mata. Waɗanda aikin ya shafa su ne wanda suka cika shekaru na 18 da haihuwa da kuma waɗanda a baya ba su sami dama sun yi ba. To waɗannan yanzu kin ga kusan ma iya ce an kula da dukkan al'amuran da suka shafe su, an yi musu rijista, suna da damar su zo a dama da su su kuma jefa a wanda suke so in zaben ya zo.
Amma dai za ku yi amfani da sabon rijista da kuma tsoho wanda da can yake da jerin sunaye ko?
Ai ba tsoho ba sabo. Abin da yake faruwa shine tsohon rijistar da zaki kallo kamar tsohuwa ai ita ne ake ingantawa a gyara kuma ai aiki da ita domin ita ce ta dauki sunan da kowa yake ciki. Ba wata tsohuwa ko sabon rijista illa ingantacciyar rijistar da sunan duk mai jefa ƙuri'a a jihar Anambra yake ciki wanda kuma in zaben ya zo zai ga sunansa zai kuma zo zai jefa. Wani abun da ya dan shigo kuma na ƙarin ci gaba ma shine hukumar zabe ganin cewar tana da zaben gwamna a jihar Anambra. Sannan akwai wata mazaba Idinili North sunanta. Ita kuma tana da zaben wato dan majalisar jiha. Yanzu abin da ya fito na baya-baya ma shine hukumar zabe sai ta kalli cewa ya za ta yi ta amfana da waɗannan ayyuka guda biyu a lokaci ɗaya. Sai ta gwama zaben dan takar wato gwamna da kuma na mazabar majalisar jiha a nan Idinili North. Wato ma'ana yanzu a Anambra za a gudanar da zaben gwamna a duk fadin jihar amma a gefen Idinili North suna da kuma ƙarin zabe guda ɗaya na dan majalisar jihar su.
So za a yi su a rana ɗaya kenan?
A iya ta wannan mazaba ta Idinili North za a yi zaben dan majalisar jiha tare da gwamna. Alhamdulillah babu wani tangarda da aka samu ya zuwa yanzu kuma ba ma fatan za a samu wata tangarda da za ta kawo tsaiko a wannan zabe da aka shi.
Daga batun zaben jihar Anambra sai batun kiran yan sanata Dino Milaye. Shi ma ga yadda tattaunawar Madinan ta kasance da Aliyu Bello.
To alhamdulillah na taba sheda maka kafar wannan VOA yadda al'amarin yake, yadda na so jama'a ta fahimci yadda takaddamar take. An samu hukunci daga babbar kotun tarayya a nan Abuja cewar hukumar zabe ta ci gaba da kiranyen nan kamar yadda mutanen mazaba suka nema. To amma wannan sharadi fa an yi masa wato za a ce an yi masa dabaibayi domin sai aka buƙaci hukumar zabe koda tana da ikon ci gaba da wannan to lalle ne ta kuma dauki wannan kundin jerin gwanon sunayen waɗanda suka yi korafin a cire shi a kuma bawa shi mai girma Dino Milaye don ya duba. Hukumar zabe ta kai goro ta kai mari don ta sadar da biyan buƙatar wannan umarni na kotu na kiranye da aka bata da kuma waccar buƙata ta gabanta wadda jama'ar zabar shi mai girma Dino Milaye suka nema. A ƙoƙarin hukumar zabe na ta cika umarnin da kotu ta bada ta bi Dino Milaye kusan zance tsakanin gida da ofis a kai akalla sau 6 ba a kai ga nasarar bashi wannan kundin littattafan mazabar mutanen da suka zo suka ce a cire shi ba. To rashin samun damar bashi sai yasa hukumar zabe ta sake garzayawa kotu don ta shirawa kotu ga halin da ake ciki. Yala Allah ko kotu ta so ta musanya hanyar bashi takardun ta ce ga wata sabuwar hanya. To amma tsakankani kafin a kai ga lokacin bashin shi ko mai girma Dino Milaye ya kai kara gaban wata kotu, wata babbar kotun ɗaukaka kara. To ita wannan kotun baya da ta hukunta hukumar zabe cewar ta bawa shi mai girma Dino Milaye takardun waɗannan korafi da aka kawo gabanta sai ta ce ai ita wancan hukuncin a lokacin da ta yi shi a daidan lokacin ta wancan hukunci yana nan babu gyara ciki. Kin ga ashe hukumar zabe bata samu kai ga nasarar bama shi mai girma Dino Milaye takardun da suka kamata ba. Sannan kuma ga bayani ya je gaban wata kotu a nan ba yadda za a yi hukuma ta yi gaban kanta ta ce zan ci gaba da wannan kiranye tunda bata iya cika wannan umarni da yake gabanta ba. Don haka ta tsaya ta zuba ido ta ga shin me zai je dawo a gurin kotun ɗaukaka ƙarar nan da shi mai girma Dino Milaye ya kai gabanta.
To ashe ba kun je ofishin Dino Milaye kun jibge kayayyakin nan ba a bude an karba a hannunku ba kuka sake kwashewa?
Ai doka ba ce ta yi mu kai ofis ɗinsa ba ce ta yi mu bashi. Don haka idan mun je mun jibge ba a ba kowa ba tamkar ba mu bi umarnin da kotu ta bada ba kenan saboda rashin damar damka masa a hannunsa ta sa kuma zabe ba za ta yi watsi da kayan ta dawo ba to ai ba bambanci da an kai gaban office din za an je a kasuwa saboda haka tilas a dauko kayan nan don ba a samu damar bashi ya karab
kafin mu kammala shirin bari mu leka a kasar Kenya inda aka gudanar da zaben shugaban kasa da aka sake yi a ranar Alhamis dinnan ta gabata kuma kawai yanzu ba cikakken sakamakon zaben sai dai a jajibirin zaben shugaban adawa Raila Odinga ya bayyana cewa jami'arsa ta koma kungiyar fafituka maimakon jami'ar siyasa ga dai abin da ya shaidawa magoya bayan nasa kana yi kira gare su da kar su fito a ranar zaben
do not participate in any way in the sham election convince your friends neighbors and everyone else not to participate instead we advise Kenyans who value democracy and justice to hold vigil and prayers away from polling stations or just stay at home the only beneficiaries of this villainous regime are the friends and relatives of its kingpins
kar ku yadda ku shiga cikin wannan bankauren da za a yi washi zabe ko bayan ka ki shiga haka ma ka janyo ra'ayin dan uwanka kar shi ma ya shiga kuma muna ba mutanen kasar Kenya dake da kishin kasar shawarar cewa su ci gaba da yi mata addu'a kuma su guji duk wani abin da zai kawo tashin hankali wanda har zai kai su ga charge office su yi zaman su a gida kawai mun samu labarin cewa bakar jam'iyyar nan ta kudura aniyan ganin ta tirsasa jama'an kasar don haka kar mu sake mu ba su wannan damar kuma yayin da muka dauki wannan matakin to mutuna tadda kanmu wannan kalubalen na daukacin mutanen Kenya ne kuma har yanzu muna fama da kuncin rayuwa da wannan gwamnati mai ci ta samu ciki masu cin gajiyar wannan gwamnati daga ƴaƴanta sai iyayen gijinta don haka mu gargadi kanmu da hadarin da ke tattare da haddasa rikicin kabilanci daga ƙarshe ina son na shaida muku cewa daga yau jam'iyyar mu ta sauya kamanni daga jam'iyyar siyasa zuwa kungiyar fafituka
to amma na ta saurara da abokin aikin mu na sashen Swahili dake kasar Kenya yanzu haka domin sa ido a wannan zabe wa BMJ Muridhi kuma na tambaye shi yadda wannan zabe ta kasance wato shin ko magoya bayan Raila sun amsa kiran nasa
Well, people did come out to participate in the election, but the numbers are not looking very good in terms of the figures that have been released by the Electoral and Consulate Commission here in Nairobi.
Bashaka jama'a sun fito amma dai kan gaskiya ba su fito ba sosai. Sabanin abin da aka yi tsammani daga hukumar zabe na adadin mutanen Watakila ana iya cewa wasu jama'a sun karbi kiran madugun ƴan adawa ne Raila Odinga. Amma kuma duk da haka wasu sun jefa masa domin ko sunan sa na kan katin zabe. Gaba daya fitowar jama'a gaskiya bai yi armashi ba ko kadan. Kuma wannan yana zamowa wani babban abin damuwa ga zaben. Domin a bisa tsarin dokar kasar dole ne dan takara ya samu sama da rabin ƙuri'un da aka jefa kafin a bayyana wanda ya nasara. Kuma da alama kamar hakan zai yi wahala.
Yaushe muke sara a samu sakamakon wannan zaben?
The final result may not be announced in the next day or so because you probably are aware that the Electoral Commission has announced that there are some areas that will require a repeat of the exercise. That is the counties of Migori, Kisumu, Homa
Bay. Da dukkan alamu abu ne mawuyaci a ce an ba da sakamakon zaben nan da kwanaki. Kuma fi saboda kamar yadda dokar zaben kasar ya ce, akwai wuraren da za a sake gudanar da wannan zaben, wato wuraren da aka samu arangama tsakanin magoya bayan ɗan adawa da jami'an 'yan sanda. Kuma 'yan adawa sun sa kafa sun yi fatali da zaben gaba ɗayansa sun ce haramtacce ne. Don haka bayan sake zaben ma ba mu san inda aka dosa ba. Amma idan muka koma akan abin da dokar ƙasa ta ce shine a fitar da sakamako bayan kwanaki bakwai.
To masu saurare, yau nan kuma shirin zai ɗiga aya. Sai wani sati a jimu da wani sabon shirin yanzu a madadin abokin aiki na wato BMJ Muridhi da Madina Dauda da Aliyu Bello sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Aiko ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga rahoton mu na musamman a yi sauraro lafiya.
Matsalar karban na goro a hannun direbobi da kuma tafiya da ake zargin jami'an tsaro musamman ma 'yan sanda da yi na ɗaya daga cikin matsalolin da ke addabar jama'a a Najeriya. Lamarin da ya sa 'yan kwanakin baya shugaban 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya ba da umarnin a kawar da duk wani shingen bincike akan hanyoyin Najeriya. kan wannan batu wakilinmu dake Birnin Yola a jihar Adamawa Najeriya wato Ibrahim Abdulaziz ya hada mana rahoto na musamman
da farko dai Najeriya da yawa sun yi maraba da wannan mataki na hana kafa shingaye da jami'an tsaro ke yi wato checkpoints domin galibi wadannan shingaye na ma zama tamkar hanyar karban na goro ne daga matafiya da ma masu jigilar kayayyaki to sai dai kuma da alamun da saurar na aka ba domin ko duk da wannan umarni har yanzu ana ci gaba da samun jami'an tsaro da ke tsayawa kan hanya suna karban na goro inda wasu lokutan ma suka mai da ranakun kasuwanni ne tamkar ranar karɓar haraji alal misali a jihohin Taraba da Adamawa irin waɗannan jami'an tsaro musamman ma 'yan sanda da sojoji kan tsaya ne akan babbar hanya kuma ba tare da fargaba ba suka ma bayyana abin da suke bukata
su ce dole sai ka ba su wani abu more especially ma kaman jami'an police na SAS sai su ce in baka ba su ba dole sai dai ka faka a gefe ka ba su takardar moto to ko da zaka bar takardar moto da lasin da sauran wayansu particulars in motar wannan za su ce dole sai dai ka ba su eh to wata rana sai su ce sai su ci taranka su kai ka office ka ba da 10,000 bayan da ba kasancewa ka ba su domin ka samu swear religion ka tafi lafiya
so mukan iya bi hanya in muka zo a tare mu a ce mana mu kawo kudi in muka ce ai hakuri sai a ce mana ba zai yi ba ni akwai har sojan da ma taba samun bindiga kai yace zai harbe in ban bada 50 ba tukunna facin a cikin passenger na wani ya cire 15 naira dauka bar don a lokacin ba ko wani kudi a jikina duk kudin jikina kare
wasu lokutan ma ba wai kai direbobi ake taza ba a hada passenger ne suka dauko kamar yadda wannan direba da ya nemi ne saka ya sunan sa ya tabbatar
a gaba na a ido na din ma yakan yi akwai lokacin da sas na dauki poki boni ba fata ni kudin sa 1,500 ne a jikin sa zan sauke shi fa manga police din ya tare babu dan sas na ya tare mu da ya tare mu yake ce mini akan in faka na ba shi amsa sai ce min faka na faka sai ga bafulatan a ciki sai fidda bafulatan nan sai ce yes charge bafulatan ne sai samu wuka a jikin bafulatan ne sai ce to bafulatan ne a samar ankwa a aje shi bayan mutu sai bafulatan nan sai rikice sai yake ce me yana ga mi da fulatan cin taimaka mishi in sa baki akan a sake shi sai na same sai ce daina jin tsoro in yana jin tsoro za su cutar da shi ne sai bafulatan nan sai magana da su sai ce musu ga kudin da ke gurin sa last card pocket nashi 1,200 ne sai shi wannan dan sasin sai sa hannu sai karbi 1,200 nan yace taimaka ya bar mishi 200 don ya je ya nikan gari ne yana so zai shiga daji zai hawo kudin mashin dan sas nan yace mishi ba zai bashi ba
karban na goron dai da alamu ya samu hazuka matafiya da madirwobi inda a jihar Adamawa kwanaki wasu direbobi suka hazuka tare da kashe wani dan sanda kan karban na goron kamar yadda rautani suka tabbatar wannan sanda ne ya bude wuta bayan da ya nemi wani fasinja da ya bayar cin hanci ko da aka bashi naira 50 sai ya kiya kuma ganin sun kama hanyar tafiya ne kawai sai ya bude wa fasinja wuta da hakan koyi har zuka fasinjoji suka masa tire
kudi ne ya hada su da ya ce su bashi kudi suka bace naira 50 ya ce ya yi kada su kuma sun ce ba su kara ba to sun ce ba za su kara ba shi ne sai ya hasuka sai ya bude musu wuta to da ya bude musu wuta ya harbi daya ya wuce ya harbi daya to fasinja kuma suka kutata suka sauka suka ta bubbuge shi
kewa suka buga
eh dan sandan
bai mutu ba
to sun eh to ko ya mutu ko bai mutu ba ban tabbatar ba
don an ce yawanci suna matsawa direbobi a wannan hanyar
eh to ba da ba direbobi kadai ba mu da muke dan garin ma sai dai yin sun ga danki do duk haka kawai suke sai to hakura da
a kullum dai jami'an tsaro kama nemi musanta zargin karban na goro ne da ake yi kamar yadda kakakin na 'yan sandan jihar Taraba David Musa ke cewa
a aya da Taraba tuntuni mun riga mun janye cingaye a kan hanya sannan kuma kullum kwamishina na 'yan sanda yana tabbatar da cewa ya galgal duk wanda suke aiki su tabbatar da cewa sun bi doka yanda ki general ya riga ya umurce mu
to amma kuma direbobi yanzu haka sun koka misali idan ka je ran kasuwar Mayo Lope da kuma ran kasan Garbace da dan Anacha da Matella da Iware zaka tada tamkar ƴan sanda ana zage kan ta sun mai da wajen tatsa me kuke kawo wannan abin da ke faruwa
eh to idan ana maganan ƴan sanda kan hanya ina so a bambanta sa cinje da kuma kofan sai a sayar da mutane abinci ta kome suke dauke da shi abu biyu ne anan to kaga idan an ga ɗan sanda a hanya ba wai laifi bane ɗan sanda ya sai a hanya ya yi aikinsa amma lafi ne ya tare hanya da itatuwa da uku da wani abu sannan kuma idan an same su sun yi aka kaga sun keta da doka zo a jawo hankalin mu a nuna mana su su waye a ina aka same su dole mu da wata kiyaye
idan kuma za a yi tunawa a cikin shekarar 2013 ne a kori Sergeant Chris Omolezi bayan wani mutum ya dauki hoton bidiyon sa yana kokarin karban nagoro a filin saukar jiragen sama na Lagos wanda kuma sana ke maganin mudin ana son magance matsalar cin hanci sai ko an koma amfani da wannan salo dake da hazari Alhaji Muhammad Baba Inuwa Faris dan Isa Adama kuma hakimin jimeta tsohon jami'in tsaro ne na magani ina aka bi ta barawo to kamata yayi a bi ta mabisawu
kaje police headquarters ga gani police suna kwana a gefen masallaci police suna kwana a garage mota in mota ta fita su yi shimfiɗa ciki baranda na headquarters na duk police ne suke kwana ciki kaga wanda bai dace ba to kuma ba su da kata kayan sawa in kaga police kaga takalman sa daban wando wani irin kala da sauransu wanda ba zai fita yadda zai bada tsoro ba duk wannan abu ya kamata a gyara shi a tabbatar da dan sanana na bacci wuri mai kyau da gado mai kyau yana samun albashi mai kyau yana cin abinci so uku a rana sannan yana da kayan aiki da zai je gano wani duk wani rikici
ya samu wannan zai magance matsalar karbacin hanci da ake a kayan
kware da gaske dama ainin wane yake sa mutum wani irin abu aka ce wani ruwa sha mutum aka bashi takobi zai kama ya to ban ji abinci ba ba cin hanci ba ko cin baki ne ba zan yi ba kaga dole ne a bada kuɗi isasshe a dinga biyan allowance ina kan lokaci wannan shine zai sa police ko da ka ba su naira 20 ba su karawa ma ka je kan hanya kana tafiya mota kuna zuwa road block da mai mota ya fitar da kuɗi aka police sai karba kaga shi ba zai tsaya san me yake cikin motar nan ba mai don yana cikin damuwa da rashi da talauci kaga inda suke kwana daji road block ne ba tent ba komai haka nan suke kwanciya ai su ma mutane ne in aka kyautata musu wallahi ko an baka kuɗi ba za ka karawa ba yanzu mun muna aikin gwamnati ne aikin sarauta aiki ne na gwamnati yauni bacin hanci za ka kawo min karba tun da ina da shi to amma ban da shi in ka kawo san karba ai wannan shine kurum
Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria
to duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu duniya kasan matalauta to duniya akwai ma'azanta duniya kasan ma'azanta to duniya akwai matalauta amma duniya akwai ma'azanta to duniya akwai matalauta duniya mubin ta asannu amma kutuna cikin ma'azanta to kutuna akwai matalauta kutuna cikin matalauta to kusani akwai ma'azanta talakan cikin ma'azanta wanda ya yi gida ya yi moto ga kuɗi kuma tingin ina da kayan sawa ya ibo dai Allah ba ya yi alheri shi ne talakan cikin ma'azanta mai arziki cikin matalauta riga sabi da damala idan gari ya waye ya ji aiki zan kuma aiki ya yi aiki sai ya tashi in ya santa roko sisi koko ya samu ne
ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya
Duka-duka da wannan ne muka kawo shirye-shiryenmu na wannan safiyar, sai kuma wani jiko za ku sake jin mu ɗauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya.